yake magana a taron manema labarai a headquarter hukumar tsaron farankaya ta Najeriya wato SSS dake nan Abuja. Kakakin hukumar Mr. Abdullahi Garba ya ce ba gaskiya bane ya madidin da ake tayi cewar dan majalisar dokokin jari kitinan da take tsare da shi bisa laifin da yake banci barazana ga tsaron kasa Honorable Akami Afolabi ya mutu a hannunta. Kakakin hukumar ta SSS na Najeriya Mr. Abdullahi Garba ya ce,
yes, you have seen Mr. Afolabi, he is hale and hearty in spite of his gimmicks.
Kun dai ga Mr. Afolabi cikin koshin lafiya da nutsuwa. Duko da yadda ya kana nade, ya langume ya kuma lanje ne yake magana da ku ƴan jaridu.
Pretend not to interact with the press.
To shin ko ya zuwa shi ne za a gurfanar da shi wannan dan majalisa gaban kotu gudun kar a shiga haƙƙinsa na dan adam.
Investigations are still ongoing.
Jiya aka kawo shi nan, kai kuma kana maganar kai shi gaban kotu a halin yanzu. Bincike muke yi, har yanzu muna bincike. A gefe guda kuma majalisar dokokin jihar Ekitin ita ma ta rugo nan Abuja, inda ta maka hukumar tsaron ta SSS a gaban hukumar kare ƴancin bil'adama ta Najeriya. Samuel Omotosho shine jagoran ƴan majalisar.
On the 4th of March, they invaded the House of Assembly, and after the confusion, we realized that four of our members are actually missing. 4 days after, they confirmed to us that one is
dead. Yace ran hudu ga watan Maris, jami'an hukumar SSS na Najeriya sun afkawa majalisar dokokin jihar Ekiti, daga bisani kuma wakilan majalisar guda hudu suka yi batan dabo. Kwanaki hudu da aka kora kan SSS din suka ce Honorable Afolabi a kamina hannunsu, kuma har yanzu ba wanda aka bari ya ganshi. Lauyoyinsa ba su iya sun ganshi ba, ba mu san me ya faru da shi ba, kuma ba su gaya mana laifin da suke zarginsa da shi ba. Mun ma samu hukuncin wata babbar kotun tarayya na sake shi, amma hukumar ta SSS ta ki bin umarnin kotun. Sai dai kuma hukumar tsaron farin kayan ta SSS ta ce a tafau babu wani umarnin kotu da ta samu akan wannan magana. Ga kakakinta Mr. Abdullahi Garba, na gaya ma babu wani umarnin kotu da muka samu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.